basani za kun talakawa babu mu baban jam'iyyar zukara da kiyashi ga malam yar ba'i ga sanaka ubasani
malam ubasani
sanatan mu uba ba zai alankar bi da rago ba duk karfin kwaye ku bar shi bai da rakan kanfa ba kasko da wuta ba za shi tallafi gun yara ba turza turza